Jami'ar Bayar Kano ce ke karbar bakuncin taron na bana wadda ake sa ran gabatar da makalu fiye da 200 daga shehunan malamai da kwararru a ilimin aikin jarida da yada labarai a kwalejojin fasaha da jami'o'in nahiyar Afirka.
Sun kowa riga sun cewa a ƙasar Najeriya akwai matsaloli na tsaro. To mu kuma a matsayinmu na masana harkar sadarwa da aikin jarida, mu wajibi musamman ganin wannan kungiya ce ta Afirka gabaɗaya a duba a harkar kafafen yaɗa labarai da kuma dangantakar su da tsaro, ta yadda zai kasance kafafen yaɗa labarai sun taka rawa ƙwarai da gaske wajen wayar da kan jama'a, wajen harkar magance matsalar tsaro da kuma yin abin da ya kamata domin ganin an kawo ƙarshen wannan matsala wata take ya shekara da shekaru.
Dr. Mai Nasara Yakubu Kurfi kenan shugaban sashin koyar da ilimin yaɗa labarai da aikin jarida na Jami'ar Bayar Kano. Tsohon kakakin rundunar sojojin ƙasa ta Najeriya, Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka, na cikin waɗanda suka gabatar da makala a zauren taron.
Duniya ta shiga wani sabon yanayi, to dole ne kuma ya kasance su kansu da masu koyarwa da waɗanda ake koyarwa da kuma waɗanda suke aikin jaridar dole ne su canza salo bisa yanayin da muka sami kanmu ta fuskar tsaro, ta fuskar wannan annoba da kuma halayyar mutane da ta canza saboda abin da ya faru.
Kamar akwai alaƙa kenan tsakanin COVID-19 da zancen tsaro?
Ƙwarai da gaske. Allah da ya rufe asiri ma annoba ba ta yi tasiri ba a Afirka musamman ma a Najeriya kamar wasu ɓangarori na duniya. In akai maganar tsaro, akai maganar nan mutum bai da rai, ai kaga zancen tsaro ya kare. Kuma wasu matakai da ake dauka suna tauye al'amuran tsaron su kansu.
Sabunta manhajar ilimin sadarwa da aikin jarida domin koyar da ɗalibai a jami'o'i na daga cikin manyan manufofin wannan kungiya ta malaman koyar da ilimin aikin jarida ta Afirka, wato African Council for Communication Education. In ji Farfesa Abdalla Uba Adamu.
Kungiyar an kafa ta ne saboda a cimma irin wannan burin na cewa sababbin hanyoyin sadarwa da suke fitowa kamata a narkar da su a cikin manhajar da ake koyarwa. Saboda kamar su WhatsApp, Telegram, Twitter, Snapchat, TikTok. Saboda idan yaro ya riga ya gama makaranta, ya gama jami'a, ya fito, to fa zai iya gwagwarmaya akan kowace hanyar sadarwa ba wai wannan tsohuwar hanyar da aka sani. Abin kunya ne a ce kai kana da degree a mass communication amma baka san wayannan hanyoyin sadarwa ba. To manufan mu shine mu tattaro wayannan sababbin hanyoyin sadarwa, mu narkar da su cikin manhajojin mu, kuma ana samun nasara.
Shugaban Jami'ar Bayar Kano Farfesa Sagir Adamu Abbas ya ce jami'ar ta yi fice wajen bincike da horas da ɗalibai a fannonin ilimi daban-daban.
Kagan ka duba a nan biyu ke muna da harkar jarida da take wanda ake bugawa shine print media, muna da radio. To yanzu kuma wata ɗayan da ya wuce mun ba da approval na a sayo kayayyaki na television. Za mu fara yaɗa labarai ta television kamar yadda sauran gidajen television suke yi. Kullum za mu ci gaba da ƙarfafa tsarin karatu da muke bayarwa a Bayero University Kano.
Shehunan malamai a fannin yaɗa labarai da aikin jarida daga ƙasashen Afirka daban-daban ne ke halartar taron a fili da kuma ta hanyar fasahar sadarwa ta zamani, wato Zoom. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.